Salatu wassalamu ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Bayan haka ɗan uwa, ina isar muku da gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau muna biyar ga watan Zulhajji, wata na 12 a jerin watannin musulunci, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447. Muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu a cikin wannan makaranta mai albarka domin faɗakar da junanmu abin da ya shafi addininmu na musulunci. Muna farawa da yin addu'a. Wannan makaranta Ubangiji Allah ta'ala ya ƙara mata albarka. Ɗaliban da suke karatu a ciki, Allah ta'ala ya haskaka musu, ya kama musu, ya dafa musu, ya taimake su. Malaman da suke fafatuka dare da rana a wajen ƙoƙari wajen ganin sun ilmantar, sun karantar da ƴaƴan musulmi, Allah ta'ala ya sanya ma rayuwarsu albarka da zuri'ansu. Provisor wanda a ƙarƙashin jagorancinsu da izininsu da tsarawansu da kamawansu ake gudanar da waɗannan darussa, muna fatan Allah ta'ala ya ƙara ma rayuwa albarka. Wato mai gabatarwa yana magana cewa duk abin da za a yi tare da su ake yi kuma da izininsu. To ai sani ne ba kai ba, dama Bahaushe ya ce sanin asali shi ya sakare ya ci alli. Bahaushe ya ce dama ai aikinmu ne wai an gayyaci gwaiwa lilo. Dama ko can aikinsu ne, aikinsu ne kuma wato sun san mahimmancin wannan aikin fiye da yadda kake tsammani. Saboda haka ko shakka babu, inda a ce wasu lunguna ko wasu yankuna ko wasu ekwal-ekwal za a samu tarnaki ko ƙalubale wajen samun izinin a gudanar da haka, to babu shakka babu tsammani nan wurin babu wani tarnaki ko wata ƙura ko wani hayaki, sai goyon baya da dafawa da sauƙaƙewa dari bisa dari wannan ba mu kwankwanto akan haka saboda haka muna fatan Allah ta'ala ya kara mamu ire-iren su a cikin garin mu na maradi ya kara mu rayuwa albarka ya sanya mu zuriya albarka baki daya ɗan uwa dukkanin waɗanda Allah ya ba su ikon hadartawa anan muna fatan Allah ta'ala ya sa hakan ya zama sanadiyar samun gafara da samun kusanci a wajen Allah aya alqur'ani tace idan ana karanta alqur'ani ayi shiru ko
wa idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tuhamun
idan ana karanta alqur'ani inji mai alqur'ani yace ku saurare shi sannan kuma ku yi shiru in kun yi haka la'allakum turhamun tabbas za ku samu rahama tabbas dan la'alla in ta dawo ga Allah tana nihin tabbatarwa to yanzu in mutum ya samu rahama in Allah ya maka rahama sai kai ka wuta ka taba ji wanda Allah ya mai rahama kuma ya kai shi wuta ashe dalilin zuwa inda ake karanta alqur'ani ka natsu ka saurara kadai kana iya samun aljanna dalilin hakan to Allah ubangiji ya sa mun dace da samun aljanna idan akwai dan wuta Allah ubangiji ka goye sunan shi da rahamarka ka maida shi cikin layin yan aljanna maudu'in da aka ce in yi magana akan shi cikin yan muntuttuka takaitattu shine bisa kan ruko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kaga in ana zancen sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin musulunci to ana zancen kai ne gaba daya a cikin gangar jiki ana zancen hanci wanda ake sanyawa gaba ana zancen ido a cikin kai ana zancen tatattar zinariya ana zancen tsarkakakken azurfa ana zancen kibbiya wadda in an halba ta ba ta rafe wato ana zancen babban shishike babban tushe a musulunci kai ana zancen musulunci ne gaba daya Allah ubangiji yayi ma Barbahari rahama Barbahari yace ilam annal islama huwa sunna wa anna sunnata hiya alislam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhari yace ka sani lalle musulunci shine sunna ita kuma sunna ita ce musulunci yace dai daga cikin su ba iya tsayuwa ba da dai ba ba a musulunci ba tare da sunnar annabi ba sallallahu alaihi wa sallam duk wanda kaga yana musulunci amma ya mai da sunna gehe wai shi babu ruwan shi da sunnan manzon Allah shi musulunci kadai yake a billahi allazi qarya ci ba a musulunci ba sunna ba musulunci tare suke hada suke cakuɗe suke ya muce suke in kace sai ka rarraba tsakanin su sai ka rarrabe tsakankanin su to tamkar kana kokarin sai ka rarrabe wani gangar jiki guda ɗaya musulunci shine sunna sunna ita ce musulunci Allah ya aiko annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shari'a da addini na gaskiya sahabbai suka ce mu manzon Allah ya same mu muna cikin bata ba mu san komai ba iya abinda muka gani gare shi shine muke biya wani sahabi ne yake tambaya wani tabi'i ne yake tambaya wani sahabi dangance da wato sunna wutiri wai yaya gaba a gayyata cikin alqur'ani ba sai ce habawa ne mu kinnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tarda mu cikin bata diddidip ba mu san komai ba kawai abinda muka gani yana yi mu ma shine muke kenan sahabin ya karantar da shi ba jira muke ba komai sai mun gano shi daga cikin qur'ani sannan mu yace a abinda muka ga yayi shine muke yi ɗan uwa musulmi in ana zancen sunna ba ma'anar sunna ba a wajen malamai na baya-baya ma'anar sunna a wajen malamai na farko. Da farko idan aka ce as sunna a wajen sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su, to kai tsaye ana nihin hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bauta ma Allah da ita. Ko ma menene abun wajibi ne, mustahabbi ne, ko ma me matsayin abun, to wannan shine ake zance akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To da irin wannan ma'anai ne idan aka ce sunna kai tsaye ana zancen musulunci gaba daya. In ba dan sunna ba, da ba mu san yanda za mu yi wasu ababe ba a musulunci. Al-Qur'ani ba ni Allah ya saukar mashi ba, ba kai ba, ba alaramma ba, ba wani mutum ba cikin maradi ko cikin Niger, a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka saukar mashi. Sannan an saukar mashi dan ya yi ma mutane bayani, kuma bayani kala biyu ne, akwai bayanin ma'anoni, akwai bayanin lafizan shi. Ya bayyana lafizan shi, ya bayyana lafizan, saboda ya bayyana ma shi yasa har ya iso gare mu har aka harda ce ko, sannan kuma ya bayyana ma'anonin shi. Don haka sunna tana da alaka da Al-Qur'ani ta huskoki guda uku wanda a ƙarshe za a ambata su. Amma ina son mu gane ƴan uwa, ba a musulunci ba tare da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kuma sunna matsayinta kawar yanda ka san matsayin jirganyar ruwa annabi Nuhu lokacin da aka yi ruwan tufa na sama ruwa ƙasa ruwa, wanda ya shiga cikinta shi ne yake tsira, wanda kuma ya tsaya waje ya ce a sa'awi ila jabalin ya asimini min alma, to in ka ɗan jira ɗan lokaci kaɗan za ka tame shi cikin wanda suka nitse ku. To duk wanda bai shiga jirganyar ruwa annabi Nuhu ba, to halakakke ne ruwan tufa na za su canye shi. To fitintunu na duniya da rigingimu na duniya da kwaramniya ta duniya da hayaniya ta duniya da matsaloli da yanda duniya take cike da duhu da bata, ba ka iya samun cigiya da dace sai in kayi ruko da igiyar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, kuma ita ba a san ka mata ruko na saku-saku. So ake ka rike ta gangan irin rukon sai dai a kace tsohuwa akan daudawata, ba gudu ba ja da baya. To haka ake so bisa kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau in dai zaka iya rike wani abu kayi mashi ruko na gaskiya wanda ko a mutu ko a yi rai kai ka rike sai kai, to ina ga sunnar manzon Allah ana zancen kai musulmi ne. Ina ga an ce ma wannan sunnar annabi ce, ai ita ce ta yi cancanta ka yi mata wannan rukon, ita ce ta yi cancanta ka ce ko a kashe mu sai mun yi. Saboda ka ƴan uwa, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da mu game da cewa lalle mu rike sunnar shi kuma mu mata ruko ba na wasa ba. A cikin hadisin Irbad ibn Sariya, yadda Allah ta tabbata a gare shi, da yake cewa wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maw'izatan balighatan wajilat minha alqulub wa darifat minha aluyun. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mamu wa'azi mai kai matuka mai cike da balaga. Yace wannan wa'azi manzon Allah yana yi idanuna zubar da hawaye, zukata suka hirgice suna tashi suna bubbugawa. Yace muka ce ya ma'aikin Allah ka annaha mau'izatu muwaddi, kamar dai wa'azi irin na wanda yake bankwana. Fa ausina, idan ban kwana ne kake mamu ya ma'aikin Allah, to imamu wasiya. Menene wasiya? Wasiya shine umarni mai ƙarfi wanda za a yi riko da shi. Imamu wasiya ya ma'aikin Allah, he manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to ina yi muku wasiya, usikum bi taqwallah, ina muku wasiya da jin tsoron Allah, was-sam'i wat-ta'a, ina muku wasiya da ku dora saurara ma jagororin ku kuma ku dora yi musu da'a. Wa in ta'ammara alaikum 'abadu, koda bawa aka nada muku shugaba ku saurare shi kuma ku yi mai da'a. A ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wato fa innahu man ya'ish minkum, lalle ne duk wanda yayi rayuwa mai tsawo cikin ku, fa sayara ikhtilafan katira, to sai yaga sabani mai tarin yawa a cikin musulunci. Kawai sai kaga wani yayi wani gullugutso a ce menene kai, ya ce musulunci ne, kawai sai kaga wani yayi wani juyi a ce menene kake yace addini ne kawai sai ka tarra wasu samari sun ci sun koce suna rawa suna zuha ga hamata suna zuha ga wuya a ce menene kuke su ce musulunci ne muke shiriri sa daban-daban za a dora kwasawa ana tarkatawa ana sanya ta cewa wai addinin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace dama duk wanda ya doguwar rayuwa sai ya ga sabani mai tarin yawa wani abinda tunda uwarka ta haife ka baka taba jin labarin shi ba wallahi kwatsam kawai sai ka bude ido kaga wani musulmi yayi rawani yana aikata ba wai bota Allah ce yake to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da sabani yayi yawa rikici yayi yawa rigima ta yawa kowa na kurin cewa shine yake akan daidai kowa na ganin duk wanda ba shi ba ba akan daidai yake ba mine ne mafita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa alaikum bi sunnati kulluzumci ruku da sunnata a daidai wannan lokacin kulluzumci yin ruku da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce za ta hana mutum ya bace ita ce za ta hana mutum ya jirkice ita ce za ta hana mutum ya koma baya ita ce za ta hana mutum tuntube ita ce za ta dora mutum akan shari'a ita ce za ta dora mutum akan daidai ita ce za ta hana akai makatanga karo ita ce za ta hana lalacewa ita ce za ta hana akama hanyar ƴan wuta ita ce wadda za ta sada ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin da sunnoni wadda da sunnar halifofi wadanda suke shiryayyu Abubakar da Umar da Uthman da Ali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin yayi umarni lokacin sabani da rikirkicewa al'amarra mai roƙo dawa da sunnar shi domin saboda lalle ne duk wanda yayi ruko da ita babu shi babu bata Allah ta'ala yace wa in tuti'uhu tahtadu na'am
wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh
Allah yace fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi
alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibuhum fitnatun aw yusibuhum 'adab
Allah yace wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasula
ati'u Allah wa ati'u ar-rasul
Allah yace ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah
la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah inna Allaha sami'un alim
Allah yace fal yahdhar alladhina yukhalifuna amri ka karanta da ga ta cancancin arafa kuliya
قل يا أيها الذين آمنوا
قل يا أيها الناس
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون
تو واتشان ودا تكي سما وقه اكو ودا تسما وقه الذين يتبعون الرسول
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
نعم
ويدعو عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم
نعم
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
لقد كان لكم في رسول الله
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
wato a cikin alqur'ani mai girma sama ga aya 30 Allah ta'ala yayi umarni da ayi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayoyin nan da Allah ramma ya janyo akwai ayar nan ta cikin suratul nur da Allah ta'ala yake cewa fal yahdharil ladhina yukhalifuna an amri waɗanda suke saba wa umarnin manzon Allah su yi sauna su yi hankali su yi hattara su ji tsoro an tusibahum fitnatun kad wata fitina ta zo ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ta same su imam ahmad ibn hanbal ya fassara fitina da cewa shirka yace domin in mutun ya maida wata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani abu yana iya fadawa cikin zuciyar shi na shakku ko karkata ya zama sanadiyan halaka shi in ka kalli wannan ayi ka kalli rayuwar mu yanzu zaka gane cewa wasu mutane sun sanya kansu cikin hatsari mai girma menene hatsarin shine ka nada kanka kai ne sarkin yaki da sunnar annabi ka nada kanka kai zaka dora tunkude duk wata sunnar manzon Allah saboda ka janyo hankalin mutane ka dora su akan ra'ayin wasu sai ga mutun ya tashi haikan yana jijiyoyin wuya ya tashi yana zuwa da kunne ya tashi yana karaji ya tashi yana tacika yana bacewa wai menene fafatukan da yake so yake ya gamsar da mutane cewa sunnar manzon Allah ba ta da wani gata ba ta da wani matsayi ita ba komai bace ba dole ba ma ne sai an bita amma a daidai lokacin kuma yana kokarin jawo mutane ya dora su akan ra'ayin wasu mutane waɗanda ba annabawan Allah ba ba waliyan Allah ba kawai dai an cince su haka ga hanya to ka gani duk lokacin da ya zama na kai a rayuwanka fafatakanka da haduka tashin kashi ne kana yaki da a ce a zo a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgili kake ma wanda suke bin manzon Allah wulakanta sunnar manzon Allah kake so kake ka sanya mata karan tsana so kake ka nuka basar da su kansu masu kokarin sai an bi sunnar sai ka nuna kamar wasu mutanen banza ne ba ma amintattu bane dan girman Allah yanzu menene laihin mutumin da yace maka ka zo ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka na musulmi ba kiran kai ba ka zo ka bi uban shi ba kiran kai ba ka zo ka bi oshi ba kiran kai ba ka zo ka bi wani malamin shi ba kiran kai ba ka zo ka bi kungiyar shi ba kiran kai ba ka zo ka bi kasar su ko kabilar su ko ka bi shugaban su a'a yace ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai wallahi duk mutumin da ya kira ka zuwa ga sunna ya kai makura wajen kyautata maka bai kamata ba ka dauke shi abokin yaki koda ka kiya koda ka ki karba bai kamata ba ka daura damar cewa yanzu ya katashi ma za kai a tarihi duk inda mutumin kirki yake wanda tsakani da Allah kiran mutane ne yake zuwa ga Allah to sai kaga bakin kokarin shi shine ya alakanta bayin Allah da Allah ya alakanta bayin Allah da wanda Allah ya aika masa amma da ka samu shi wani kokarin shi kullum ya alakanta bayin Allah da wani mutum kai ko da cikin sahabbai ne masu daraja inda aka ce kai kullum baka da aikin yi sai kiran mu zuwa gambu Abu Huraira misali ai Abu Huraira yana da daraja ko yana da girma yana da matsayi sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma anya musulunci ne kake in dai zamana fafatakanka da haduka tashin ka gaba ɗaya kawai mu zo mu bi Abu Huraira a wallahi wannan ba musulunci bane domin mun karanta alqur'ani kaf bamu ga inda aka ce mamu mu zo mu bi wani kai tsaye ba shi Allah ya aika da sakon addini sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa allazi arsala rasulahu
huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kulli walau kariha al mushrikun huwa allazi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم يا ما إسحاق كون جي عند أكتش دان كارا مين يتامس
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله
كون جي عند آيان نمتشي كون سونا وان دا اكا كاما اكا تشيني دا اكا الله sunan wa aka kama aka ce dan aikin Allah
Muhammadur Rasulullah
da Allah dan kara maimaitawa
huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahidan Muhammadur Rasulullah
sallallahu alaihi wa sallam zance ya kare Allah ta'ala ya ce wa kafa billahi shahida Allah shi kadai ya isa ya zama mai shaida ba wasu suna cewa ba shi ba manzo bane wai qulil ladina kafaru lasta mursala kafare suke cewa wai kai ba annabin Allah bane ba dan aikin Allah bane dan sihiri ne ko mawaki ko makaryaci ko mai karkare sai Allah ta'ala ya ce
wa kafa billahi baini wa bainakum shahida
Allah ta'ala ya ce shi kadai ya isa ya shaida ko da duk duniya mutane da aljannu sun kisi shaida Allah ya isa ya zama mai shaida Muhammadur Rasulullah annabi Muhammadu dan aikin Allah ne in dai ka yarda da cewa annabi Muhammadu dan aikin Allah ne to ba ka da zabi dole ne ka bi sunnah in ka ki bin sunnah ka ƙaryata kanka ba a shiga musulunci sai an yarda da babu abin bauta da cancanta saiwa sai Allah sannan kuma annabi Muhammadu shine ni dan aikin Allah don Allah ka tambaye musulmi mutane fa kawai hodi ne suke musulmi me kuke nihi da cewa Muhammadur Rasulullah kuna nihi shi Allah ya aiko dan ya karantar da mu yanda Allah yake son mu bauta mashi ko to yanzu inda babu bukatar a karantar da mu yanda ake son mu bauta ma Allah kawai a bar kowa ya shaci abinda ya ga dama duk wanda ya kwance mahalki sai ya zo ya ta aikatawa duk wanda ya kwana ya gano wani abu cikin kwana sai tashi yace kam Allahu akbar ai ji cikin kwana naga wani mutum yazo ya ce mana in na tashi da sahi in juya in kalli alqibla in yi takabbara sau 313 sai ai tayi ya zama addini shi ma wani in yaje ya kwana ya gano wani abun kuma sai yazo ya fada mamu da yanzu ba mu rude ba muka zama mahaukata inda duk mutumin da yayi mahalki ko ya kwaso ko ya yabo da abin da kawai sai a zo a nika shikenan ya zama ibada mai tabibiya ina musulunci ya kayyau to billahi allazi la ilaha illa huwa qaryati Allah bai sanya mu bauta mai da mahalkin wani in banda annabawa annabawa ne kadai ake wato mahalkin su yake zama wahayi yake zama addini amma duk wanda ba annabi ba wane ne shugaban waliyai na duniya Abubakar ne Siddiq in baka san shi ba daga ka harici tun daga halitta annabi Adam har zuwa busa kama alkiyama ba taba yin wani wali ba mai girma mai daraja irin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu kuma ba za a taba yi ba wallahi in ka ji wani ya ce shine ƙarya ce yake Abubakar ne Siddiq radiyallahu anhu shine top amma Abubakar Siddiq yaddan Allah ta ƙara tabbata a gare shi Abubakar Siddiq yaddan Allah ta ƙara tabbata a gare shi ana aiki da mahalkin shi a musulunci in yayi kwance mahalki sai yazo ya ba mutane labari yace ai dai addini ne ka taba ji ko a tatsuniya ka taba jin haka to tunda kaga ba a karbe mahalkin Abubakar bai zama addini to babu wani mutum a duniya wanda mahalkin shi yake zama addini matukar ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam mu addinin musulunci tsari gare shi yana da wurin da ake debo dokokin shi da tsarin shi da hanyar shi da biyan shi alqur'ani sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ijma'i waɗannan guda uku sune almasadirul muttafaq alaiha sune masadir na shari'a magangarar shari'a inda ake debo addini inda duk malaman duniya kaf ko ma waye kai in cikin malamai kana cikin malaman sufaye ko kana cikin malaman sunnaye ko kana cikin malaman shi'a ko kana in dai da sunan addini ne kaga waɗannan guda uku kowa duniya ya yarda da cewa ana debo musulunci daga nan ana fahimtar addini daga nan abinda ya tabbata kalkashin su haske ne kawai kamata ya tabiya alqur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ijma'in malamai waɗannan ukun babu sabani akan su saboda haka ɗan uwa musulmi dinun nabiyyi muhammadin asaru ni'mal matiyatu lil fata akhbaru la targhabanna 'anil hadithi wa ahlihi farra'u laylun wal hadithu naharu dan haka bin ra'ayi wannan duhu ne dare ne bin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine haske shine sahiya to wani yana nan hanyar da cikin dare bai san safiya ta jima da wayewa ba. Ɗan uwa, tun lokacin da Allah ya turo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shari'a, tun a wannan lokacin sahabbai suka gama huta daga cikin duhu da dimuwa, suka ce su ba ruwansu addini, kawai abinda suka ga ya aikata shi suke aikatawa, bai aikata ba ba za su yi ba. In lokacin manzo Allah, idan wasu sahabbai suka je suka aikato wani abu da sunan musulunci ba tare da sun ga manzon Allah ne ya aikata ba, to in an dawo gida sai an yi tambayoyi wajen shi. Karka mance kissar bayin Allah da suka yi balaguro cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da suka tai suka sauka wani gari, aka ki karbar su matsayin baki, sai kunama ta ciji sarkin garin, bokayen da ke kewaye da shi da ɗan kancil kwan da ke kewaye da shi suka kasa yi mai maganin cizon kunama. Sai wani mai hankali ya ce, ga akwai wasu baki da suka sauka bayan gari, aje aji ko suna da magani. Sai aka tunkaro sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai suka yi shawara suka ce, eh, mu muna da maganin cizon kunama, amma dai ba za mu yi maganin ba sai an biya mu, saboda mun nemi ku karɓe mu matsayin baki, kun ki karɓar bakuntanmu. Aka yi jinga da su, nawa za a biyan ku? Aka aje magana za a ba su garke na dabbobi. Aka ce, in dai Allah bai ya miƙe, in dai ya miƙe, saboda ya kasa tashi, in dai ya tashi ya miƙe wannan cizo na kunama ya gushe, to za a ba ku garken awaki. Suka ce, an gama, a kawo yan labai. Aka je aka ɗebo shi, aka zubda shi nan wurin wajensu, da suka ɗora karanta mashi suratul fatiha, suna kaiwa ƙarshe suna maimaitawa, suna kaiwa ƙarshe suna maimaitawa, sai da ɗan labai ya tashi da kanshi ya take kawa tattaku ya ji zamzamzam. Suka ce, mi kake ji yanzu? Ya ce, baya jin komi, ka warke na warke, ka warke na warke. To a kawo garki, aka koro masa garken awaki. Yanzu wannan da suka yi su a tarihin addini sun taba ganin inda aka yi haka? Ba su taba gani ba. An zo za a rabawa, sai wasu suka ce, kai bai kamata ba mu raba sai in mun je mun tambayi manzon Allah, shin haka da muka yi daidai ne? Idan ya ce daidai ne, kenan ya zama addini ko? Ta haka sai suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka bashi labari, gashi abin da ya faru. Sai manzon Allah yake mamaki, yace, ya aka yi kuka gano ana magani da suratul fatiha? Yace, to abinda kuka yi kun yi daidai, ku je ku kasa dabbobin nan, ni ma ku kaso mani da kaso na ciki. Yanzu inda manzon Allah bai ce daidai bane, wannan abin ya zama addini. Wallahi ya tashi daga zama addini. Abinda yasa ya zama addini, aka yarda ana iya magani da fatiha, ana iya ruqiyya da ita, kuma ana iya karban kuɗi in an yi ruqiyyar, saboda manzon Allah ya saka shi. Shi Allah ya turo da sakon addini. Ina maka rantsuwa da Allah, in dai aka ce in ka rike sunnar manzon Allah kam kam kam, bacewa za kai halaka, za kai wuta, za ka shiga, to na rantsi da Allah a duniya babu wanda za ka bi ka tsira. In dai bin manzon Allah zai zama matsala, in dai cewa ba za ka bauta ma Allah ba sai da addinin da ya tabbata cewa manzon Allah ya bauta ma Allah da shi. Kai tsayen nan, baka yi gaba ba, baka yi baya ba, kai baka yarda ba a baka umarni da sunan addini, sai in ya tabbata jagoran abin Annabi Muhammad ne, shi ya bauta ma Allah da shi, shi ya fara yi aka gani, shi ya zo da saƙon. Yo, ai, in ma baka san wannan ba, har yanzu baka san fasarar Muhammadur Rasulullah ba. Yanzu wani fasaya shekara 50 yana musulunci, amma bai san me ake nufi da Muhammadur Rasulullah. To ita kalmar shahada da kake gani, wallahi wannan kalmar ita kadai musulunci ne gaba ɗayan shi, daga A har Z, in ka san ma'ananta. Ba ta rage komai ba, domin kalmar shahada cewa kai ashhadu, ni dan kodaroro, ko ni Rabu, ko ni Musa, ko ni Awwal, na shaida babu abun bauta da cancanta sai Allah. Ma'ana in dai aka ce bauta, menene bauta? Ibada ko? Duk abin da ibada ne. To ni na shaida daga yau babu wanda a duk duniya ya cancanta a yi mai ita, wannan kayan Allah ne, haƙƙin Allah ne, shi kaɗai ake mabauta. Yanzu kamata yi ka zo ka bincika a cikin musulunci menene bauta, sai aka ce maka addu'a bauta ce. Addu'a ka ɗaga hannu kana roƙo bauta ce, ko ba bauta ba ce? sai aka ce to ba a roƙon annabi sai kai gardama saboda bakin jaki ne kai baka ma ida gano inda aka dosa ba aka ce ma ba a roƙon annabi ai sai ka ce da ma mun riga mun san wannan tun muna ɗan yara amma sai ka dawo kana oho annabi zo a ce ba a roƙo la ilaha illallah kam Allah dan naka lalace sai aka ce ma neman taimako wannan aikin Allah ne shi kadai ake neman taimakon shi ba a neman taimako wajen annabawa ko wajen mala'ikun Allah ba a neman taimako wajen aljannu ba a neman taimako wajen kowa sai wajen Allah a in baka dada wannan ba to ka bar sallah kai baka yarda ba Allah kadai ake neman taimakon shi kuma kake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yayi tace ke fasara take nan menene ma'anar iyyaka na'budu nakhussuka bil ibada nakhussuka bil ibada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa kadhalika aidan nakhussuka bil isti'ana fala nasta'inu bi ahadin ghayrak fama an jima sai ka ce wani dan taimaka mana in aza wannan bokitin ruwan bisa kai sai a ce kai shirka babu wanda ya ce kai shirka kana iya neman taimakon wani wanda ba Allah ba a cikin abubuwan da suna iya taimaka maka amma akwai taimakon da da ka neme shi to asalin neman taimako lokacin da aka fada cikin bala'i ko masiha musulunci bai yarda baka kama sunan wani sai Allah yanzu misali telam sai ta gangaro ga ka gata saura kirta murje ka sai muka ji ka kama sunan wani wanda ba Allah ba to kai baka san musulunci bane jahili ne kai a musulunci billahi lazi in shekara ka dari kana musulunci kai eh irin shekarun annabi nuhu kai har yanzu baka san musulunci ba a daidai lokacin babu wanda ya cancanta ka kama sunan shi sai wa sai Allah in kuma ka kama sunan wani a daidai lokacin bacewa kai cikin annabawa ne ka kamo cikin sahabbai ne ka kamo cikin waliyai ne ka kamo cikin shehunnai ne ko cikin shahunnai kai dai ka sani komawa ka kama wato wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah da Allah ya ce babu wanda ya bacewa sama ga wanda yake kiran wanda ba Allah ba ko ya ce mimman yad'u min dunillahi wa rasuli to kuma kai kake kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda in ya tashi addu'a annabi yake roko ai annabi Muhammad ni dai kai nake roko na san kai ke da komai duniya domin kai lahira domin kai saboda haka kai ne ba ai ba babu kamar ka ina roƙonka albarka shan alfarmarka ƙarya kake ba musulunci ba kake kristanci ne ka debo ka kawo mu cikin addinin musulunci domin kristoci sune suka maida annabi Isa Allah daga Allah ya aiko shi kawai ya zama Allah shi ma to in ka ce la ilaha illallah kana nihin duk abin da yake karba sunan bauta kai ba za ka ba wani ba sai Allah shi kadai duk girman kowaye duk girman shi ba za ka mai bauta ba Allah za ka mai bauta to sai bangare na bi ka ce Muhammadur Rasulullah nan ne muke sai ka ce annabi Muhammad shine dan aikin Allah to da mi Allah ya aiko shi Allah ya aiko shi dan ya gaya mamu menene shi Allah yake so a bauta mai da shi shikenan fa dama gaba ɗaya duniya an yi ta ne saboda bauta in ka ji mutum yana faɗin wani abu wanda ba wannan ba to bai san Qur'ani ba me yasa Allah ya duniya da lahira in ka tarra jahili sai ya ce ma ai da duniya da lahira duka saboda annabi Muhammad ne aka yi to karanto aya mun ji magana ta yi daɗi amma karanto aya aka iya karantawa to shi musulunci dama da molan kai ake yin shi kawai duk abin da kaga ya burge ka sai ka shato ka faɗi shikenan kai suka kace ai abu yayi magana ta yi dadi yo in duk magana da ta yi dadi ita ce addini ai da kun lalata addinin Allah mutum yazo yana yabon manzon Allah ya ce wato da duniya da lahira in ba dan annabi Muhammad ba sun da duniyar ma Allah bai yi ta ba lahiran ma da Allah bai yi ta ba tsakani da Allah wannan magana tana da dadi ko ba tana da dadi wallahi tana da dadi amma sai dai ba aya ba hadisi kawai share kwakwalwa ce in ka ce duniya da lahira me yasa Allah yi ta sai mu ce maka Allah yayi duniya yayi lahira hadda su annabawan ma yayi su saboda tabbatar da tauhidi wannan kuma za mu karanto ma dalilai ba dalili guda ba amma in kace mamu kenan duniya da lahira Allah bai yi su ba saboda annabi Muhammadin sha'a mu dai bamu san dalilin da yace haka nan ba ko mun ba za mu maimaita ba ko da mun ji gama garin mutane suna haƙi radda muka san dalili sai mu ma mu ci gaba da maimaitawa to haka ake addini in ka ji wani abu ya burge ka amma baka san dalili ba akan shi to kai shiru kan bakinka ko da daidai ne kai dai bai kamata kai ba sai radda ka san dalili domin addinin musulunci ba ayin shi da molan kai ba ayin shi da zauki ba ayin shi da shauki ba ayin shi da share kwakwalwa ba ayin shi da tunane tunane ba ayin shi da hasashe ba ayin shi da ra'ayi Ali ibn Abi Talib yadda Allah ta tabbata a gare shi yace law kana ad-dinu bir-ra'i lakana asfala al-khuf awla bil-masahi min a'la inda addini da ra'ayi ne ake yin shi ni dai da ina ganin da kaza ne yahi dacewa to kaga Ali yace inda to shi kuma doki inda ba ya zuwa wajen yaki saboda haka zan dakata anan saboda kurewar lokaci ɗan uwa mu yi kokari baki ɗaya mu rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imma kuma ba dole ba wai in ka rike sunna sai ka dora cewa mu ne ahlus sunna kana daga hamata kana ganin wani wanda ba kai ba kaskantacce ne a ba dole sai ka rada maka kanka suna kai ne ahlus sunna ba ko kai ne sau da yawa sai ka rike sunnar manzon Allah kana bin ta tiryan tiryan a waye gari lahira ka tsira amma wanda ke tashe la yana hadi mu ne ahlus sunna kaga an jawo shi ana duka abun ba kuri bane kuma ba gabaki bane aikace ne ake so ya zamo kai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka wasa da ita in ba dan sunna ba da ba mu ma san yanda za a yi sallah ba wallahi tallahi in ba dan sunnar manzon Allah ba da yanzu musulmi suna nan caccakula ayayya muce an bagai ba su san yaya za su yi sallah ba in kuma kana son ka gano haka mu koma ga ƴan kalakatu ɗan kalakato da suka ce sun yi waci da sunnar manzon Allah tun daga sallah suka fara samun matsala ya za a yi ta wasu suka ce raka'a 8 ce wasu suka ce raka'a 4 ce wasu suka ce abin nan yana nan dai yanda mutane ke yi wasu suka ce masana wa sulasa wa ruba'a ce kuma su sai suka rarraba masana wa sulasa wa ruba wasu kuma suka ce kai sallan nan haba ma a dukawa kawai zuwa ne ake ayi huska a kalli alqibla in alwala ta bushe shikan nan an gama wasu suka ce kai su ba su ma ga wani duke duke ba kawai cikin Qur'ani Qur'ani bai ce ba wallahi talla akwai wani mutum ba sai na kama sunan shi babban juji ne a nan Niger amma cewa yake yi shi kwata kwata bai ma ga inda aka ce a zo ayi gohon nan ba cikin Qur'ani wai talla yake ce mago me ya kai shi ga wannan saboda yin waci da sunnar manzon Allah ai wallahi ƙarya kake duk wanda yace uwar shi ba za ta yi kwana ba wallahi shi ma ba zai yi kwana ba kace za ka yi waci da sunnar manzon Allah kuma kace ka zauna lahiya waye kai waye haihe ka yaushe aka yi ka dole ne musulunci sai da sunna in ba dan sunna ba da ba mu san salloli adadin raka'a nawa bane in ba dan sunna ba da ba mu san zakka yaya za a yi ba alqur'ani duka ya kawo bayanin adunkule sunnar manzon Allah ita ta fayyace ita ta yi sharhi saboda haka Allah ubangiji ya raya mu akan biyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi ran mu muna masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tada mu ranar alkiyama cikin tawaga da gayya da targazar masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shigar da mu aljanna a karkashin tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda na fadi na daidai Allah ya amfane mu da shi ya ba mu lada kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya share su daga cikin zakka ta mun baki daya subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum. Thank you.